Bismillah. Alhamdulillahi wa aliyu salihin wa al-aqibatu lil-muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Summa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Waalaikumsalam.
Dukan ya budu budia sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara hatuwanmu da saduwanmu a wannan guri a wannan dare a munasaba ta daurin aure da za a yi a gobe. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a wannan guri ya tara mu a aljanna firdausi ga baki daya. Insha Allah a gurguje maudu'in da zan fadakar da kaina da sauran ƴan uwa akan mahimmancin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da kuma fa'idoji da ake samu da kuma irin hadari da kuma tawaya da tasgaro da bala'i da musiba da zai samu wanda ya kaure cewa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. ƴan uwa mu sani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'anin da ya saukar mana ta hanya annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan littafi mu aka saukarwa domin mu koye shi mu yi aiki da shi mu ringa karantawa. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan alqur'ani a gurare daban-daban ya kwadaitar da mu ya nuna mana mahimmanci da falala ta ambaton Allah. Misali Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara aya ta 152 yana cewa fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Mahalli shari'a Allah ce fazkuruni ku ambace ni, azkurukum ni ma zan ambace ku. To malaman tafsiri suna cewa nan da Allah ce fazkuruni ayi uzkuruni bi ta'ati, ku ambace ni wajen yi mini da'a wajen yi mini biyayya. A zukuru gumbi magafirati, ni kuma zan ambace ku ta wajen yi muku gafara. Ko kuma uzukuruni firrafa'i, a zukuru gumbi shiddati, ku ambace ni lokacin da kuke cikin yalwa da farin ciki da samu, ni kuma zan ambace ku lokacin da kuka shiga cikin tsanani. To duk wanda ya ambace Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala zai ambace shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wannan aya cewa manzo Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisul qudsi wanda Abu Hurairah ya rawaito daga manzo Allah, shi kuma manzo Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ana inda zanni abdi bi, ni ina inda bawa na ya zace ni, in khairan fa khaira wa in sharran fa sharra, in kama Allah kyakkyawan zato to zaka samu wannan. Misali lokacin da ka roƙi Allah sai ka kyautata ma Allah zato zai karɓa maka wannan addu'a, to Allah zai karɓa ma. Amma ka roƙi Allah ka munana zato, to shi kenan Allah barka da wannan mummunan zaton. Lokacin da ka tuba zuwa ga Allah ka kyautata zaton, Allah zai karɓi tuban nan taka, Allah zai karɓa. Amma ka munana zato, to Allah ba zai amsa ba. Lokacin da ka nemi gafara Allah ka kyautata zaton, Allah zai gafarta ma, to Allah zai amsa. To Allah ya ce ni ina inda bawana ya zace ni, kuma yace wa ana ma'ahu iza zakarani, kuma ni ina tare da shi lokacin da ya ambace ni. Yace in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, in ka ambace Allah a ranka to shi ma Allah zai ambace ka a ran shi. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu, yayin da ka ambace Allah a cikin jama'a ta al'umma mutane to shi kuma Allah zai ambace ka a cikin jama'a da ta kowannan jama'a su ne mala'iku. Kenan ku ambace ni za a ambace ku. To ƴan uwa wannan falala ce mai girmawa, a ce ka ambace Allah amma shi yana saman sammai bakwai a sama da arshin shi zai ambace ka a wajen mala'ikunsa, kaga babu daraja da ta kai wannan. Inda za mu gane wannan falala ƴan uwa, akwai wani babban malami Ibn al-Qayyim Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn al-Qayyim al-Jawzi a cikin littafinsa Al-Wabil Sayyib, littafi ne da wanda ya bayani akan falala ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da fa'idodinsa. To a cikin wannan littafi ya kawo fa'idodin ambaton Allah kusan sama da guda 70, amma a cikin wannan fa'idodin da kuma wannan fa'idodin da ya ga amfanin ambaton Allah sama da guda 70, a cikin su ya ce a cikin su in ka samu guda daya a sama yace wannan da Allah ya ce fazkuruni azkurukum idan kuka ambace ni Allah ya ce zan ambace ku yace to da a ce zikiri bai da wata falala da daraja sai wannan yace to la kafa bi zikri sharafan wa fadla a ce iya abinda zaka samu in ka ambace Allah ya ce Allah zai ambace ka to ne ya koko misali wa kai yanzu kana nan kana ambatan Allah to kuma a ce Allah shi kuma yana sama yana ambatan ka a wajen mala'iku kaga wannan daraja ce mai girma wannan na farko kenan na biyu Allah yake cewa a cikin suratul ahzab aya ta 41 ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera ya ku wadanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa kaga nan Allah kiraye yace ya ku wadanda suka yi imani me za ku yi Abdullahi bin Mas'ud yake cewa daga kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani yace to ana suka kawo jin ka ka kula da kyau yace saboda bin ko dai umarni ne za a yi ko kuma hali ne za a yi idan ana suka karkato da hankalinka da tunaninka akan me za a isar bayan an ce ya ayyuhal ladzina amanu to kaga nan umarni ne Allah ya ce ku ambace ni ambato mai yawa to kaga wannan daraja ce babba ga ambatan Allah tunda Allah ya umarni ya ce ambace shi ambato mai yawa a wani waje kuma a cikin sura al-ahzab din dai aya ta 35 karshen da aya da Allah ya ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat har zuwa karshen da sai Allah ya ce mi wazakirina Allah kaseeran wazakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya ce kaga da maza masu yawan ambatan Allah da mata masu yawan ambatan Allah Allah ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan Allah ya tanada musu gafara ta musamman daga gareshi wa ajran azima kuma da dalada mai girma shine aljanna to kaga mai ambatan Allah zai samu gafara Allah kuma zai samu aljanna to kaga wannan ita ma falala ce kuma shi wannan ambato na Allah Allah a cikin alqur'ani yace wa zikrullahi akbar ambatan Allah shine mafi girma malaman tafsir suka ce ai akbaru ta'at ana din shine mafi girman biyayya ga Allah subhanahu wataala saboda yan uwa muka diba duk wani nau'in bauta da ake yi zaka ga a cikin shi akwai ambatan Allah mafi girman bauta da ake yi daga bangunmu ita ce sallah to amma kaga ita kanta al-sallah ne Allah ya ce wa aqimis salata li zikri yace ku ka tsaye da sallah domin ambato na a cikin sura Taha aya ta 10 inda Allah ya ce innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni yace wa aqimis salata li zikri kaga sallah ma ana ta ne domin mu ambaci Allah shi yasa zaka ga farkon abin da yake a sallah ne yake cewa Allahu akbar Allah shine mafi girma kaga ka fara da ni ambatan Allah kai karatun Qur'ani shi ma ambatan Allah ne kai ruku'i kai subhana rabbiyal azim ambatan Allah ne ka dauko sami Allahu liman hamida ambatan Allah ne kai sujada subhana rabbiyal ala ambatan Allah ne hazo kashin sallah ambatan Allah ne to kaga zikiri shine mafi girman nau'ukan ayyukan da aga Allah subhanahu wataala to shi yasa Allah ya ce wal zikrullahi akbar inda Allah yake cewa utul ma'uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanha 'anil fasha'i wal munkar yace wal zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasra'un kaga wannan a cikin suratul ankabut ayat 45 kuma ko mu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari shine Abdullah ibn Qais yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madalla tira da mun ce Allah tabbata gare shi yake cewa masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu yace masalul hayyi wal mayyit wannan a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah yace masalul ladzi yadhkuru rabbahu misali kwatankwacin mai ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah yace misalin rayayye ne da matacce to ga wannan hadisi da cikin Bukhari Ibn Hajar al-Asqalani yace wannan tashbihin da aka yi kwatance da aka yi aka ce mai ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah kaga mai ambatan Allah shine az-zakir wanda baya ambato shine al-ghafir gafaralle shi kuma da aka ce al-mayyit kamar matacce ne kene yanzu kaga an kamanta mai ambatan Allah az-zakir da mai al-hayy rayyi shi kuma wancan al-ghafir gafaralle wanda baya ambatan Allah da mai al-mayyit yace to wannan tashbihin da aka yi kwatancen da aka yi dan a nuna mana cewa in ka diba al-hayy saman mene maujudin ne almayitu ma'adumu ne babu shi ma'ana ana nuna ma in dai baka ambatan Allah da kai da matacce eh kake baka dole amfani yadda ka san aka ce wannan rayuwa ne kage yana amfana da rayuwar shi zai ayyuka alkhairi ya samu lada ko mutane za su amfana da shi ko to haka bai ambatan Allah yake wanda bai ambatan Allah kuma kaman matacce ne bai da amfani to kage kenan ɗan uwa dole ya zama to kana ambatan Allah don ka zama to cikin rayuwa ba matattu ba ga kana kana rayuwa a doran kasa amma a wajen Allah kai matacce ne baka da wani amfani saboda mi baka ambatan Allah zuciyarka baka rayar da ita da mi ambatan Allah shi yasa ambatan Allah yana raye zuciya wanda bai ambatan Allah zuciyar tana tsatsa yadda ka san yadda zaka ga wani yana tsatsa to haka zuciya take tsatsa ƙarfi to haka zuciya take tsatsa dami idan ba ambatan Allah shi yasa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi ambatan Allah ga zuciya kamar kihi ne a ruwa yace to ya rayuwar kihi za ta kasance idan aka huta shi daga ruwa me zai mutuwa zai ko to haka zuciya da babu ambatan Allah mutuwa za ta yi babu alheri a tattare da ita to amma wannan ambatan Allah shi zai raya ma zuciya a ruwayan Muslim sai manzon Allah ya ce daga hadisin Abu Musa al-Ashari ya ce masalul baitil ladhi yuzkaru Allahu fihi wal baitil ladhi la yuzkaru Allahu fihi kamathalil hayy wal mayyit kaga a ruwayan Bukhari nuna wanda yake ambatan Allah da wanda bai ambatan Allah kamar rayi ne da matacce a ruwayan Muslim kuma ya nuna gidan da ake ambatan Allah da gidan da ba ambatan Allah kamar rayi ne da matacce ma'ana gidan da ake ambatan Allah ana sa karatun alqur'ani ana karanta alqur'ani ana sauraron wa'azi to wannan gidan rayi ne a wajen Allah amma gidan da ba karatun qur'ani ba a karantawa ba a sanyawa ba a sauraron wa'azi sai ka daka da funafune da sirruka dan an danno ma wa'azi sai ake a falle an sa karatun qur'ani a falle ba iya saurara karatun qur'ani da dida mun tibiya to wannan gida manzo Allah ya ce matacce ne a wajen Allah bai da amfani kuma duk gidan da ake ambatan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadi mana cewa shedanu suna nisan da shi manzo Allah ce gidan da ake karanta bakara shedanu ba sa nisan ba sa kutan da shi amma gidan da ba a karanta qur'ani ba ambatan Allah shedanu ne za su yi katutu a gidan shi yasa zaka ga dama in gida ba a karatun qur'ani ba a sa ambatan Allah azkar da soros to zaka ba kai mamaki in kai a ce a gidan ana ganin girma wani abu ko ana ganin wani abu to shedanu ne to dama gidan babu me babu ambatan Allah babu abin da yake hada ku da Allah da malaikun rahama wannan gidan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Darda shine Uwaymir bin Amir radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ne yake ce mana ala unabbiukum bi khairi a'malikum shin yanzu bazan ba ku labari ba da mafi alkhairin ayyukan ku wa azkaha inda malikikum wanda yafi tsarki a wajen mamallakin ku shine Allah subhanahu wataala wa arfa'iha fi darajatikum kuma aikin da yake saukin daukaka darajojin ku وخير لكم من انفاق الذهب والورق شفاء الخير da ku ciyar da zinariya da azurfa وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتدربوا اعناقهم ويدربوا اعناقكم شفاء الخير da faɗi da makiya a filin yaki ko su saru wayan ku ko ku saru wayan su qalu bala ya rasulullah suka ce bala muna so ya manzo Allah kadi ba kaga falala da aka zaruma aikin da yafi falala a wajen Allah yafi tsarki a wajen Allah yafi ka gudda duke ka ciyar da ita yafi ka jeje haji manzo Allah dai zana musu suka ce ya manzo Allah muna so ne aiki ne wannan yace zikrullahi ta'ala yace ambatan Allah madaukakin sarki wannan hadisi na cikin sunan Abi Dawud a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana falala ambatan Allah yake cewa man qa'ada maq'adan lam yazkurillaha fihi kana alayhi min Allahi tira wa man ittaja'a madji'an lam yazkurillaha fihi kana alayhi min Allahi tira wannan hadisin Abi Hurairah manzo Allah ce duk wanda ya zauna a gurin zama bai ambaci Allah ba to zai kasance akwai tira shine hasratun wa nuqsan ya samu tawaya da asara tunda asalin attira daga annaqsu ne kamar yadda Allah ke cewa a cikin suratul Muhammad wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa wallahu ma'akum yace walan yatirakum a'malukum ay walan yanqusukum a'malukum bai tauye muku aikin ku ba to maka ce tira zaka yi nadama kuma zaka samu tawaya da nakasu saboda ni baka ambaci Allah ba kuma haka manzo Allah ce wanda yazo gurin kwanciya ya kwanta bai ambaci Allah ba to wannan shi ma yana da hasara da nadama da kuma tawaya a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace majalasa qaumun majlisan babu wasu mutane da za su zauna a gurin zama a wani majalisi lam yazkurullaha fihi bas ambaci Allah ba a wannan gurin wa lam yusallu ala nabiyyi kuma basu yi salati ga annabinsu ba la kana alaihim tira, face akwai nadama da hasara da tawaya a tattare da su. Azalla kuma yace insha azabahum wa insha ghafar lahum, kuma Allah ya so ya musu azaba in ya so kuma ya gafarta musu. Ma'ana ka zo ka zauna a gurin zama ma haka tashi baka mace Allah ba, to mazalla ce wannan ya zama to nadama da hasara. To da kai kuma akwai nasoshi masu yawa na alqur'ani da hadisi wanda suke nuna mana falala ambatan Allah. To abu na biyu da ya rage mana shine yan uwa, tunda ya mun ji Allah qur'ani yayi umarni a ambace shi, mazalla sallallahu alaihi wasallam yayi umarni mu ambace Allah, to ya ake ambatan Allah? Kai dai ka san bai yiwu ba Allah ya umarni a ambace shi a gurare iya a cikin alqur'ani. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni mu ambace Allah, kuma ya zaman to babu yadda annabi ya koya mana yadda zamu ambace Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yadda zamu shiga ban daki ya koya mana yadda zamu yi kamun ruwa da yadda zamu biyan bukata a ban daki ya koya mana. To zamanin ka da Allah an koya ma da zakai biyan bukata, kuma ambatan Allah zai gagara wanda aka ce shine akbaru da'a. To kenan ya ne ne zakai ambatan Allah, shine ambatan Allah ilimi ne. Akwai al-azkarul mutlaka, akwai al-azkarul muqayyada bi zamanin aw adadin aw makanin aw halin. Akwai zikiri wanda yake a sake ke, ba a kayyade mashi ba, ba iyakace mashi da guri ko wani yanayi ko wani hali ba. To irin wannan azkar din zaka yi su ne yadda manzon Allah ya bar su a sake, bai yi kaidi ba. Misali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani kalimatani ala lisani sakinatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Yace akwai su kalmomi guda biyu, sakinatani fil mizani masu nauyi ne a mizani, khafifatani ala lisani masu sauki ne akan harshe, habibatani ila rahmani kuma abun soyuwa ne a wajen Allah mai rahama. Yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, shi ne mutum yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. To kage zuwa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, manzo Allah ya ba mu falalar shi ce amma bai ce ba so kaza za ka yi ko a guri kaza, kenan ko da wani lokaci a tsaye kake kana tayya kana zaune kana subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim, kana subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Saboda hatta ambatan Allah in kana so in kai, Allah ya baka nada, Allah ya dauka darajarka da girmanka, to so ne ya kai da manzon Allah. Saboda Allah shi ya turo mana domin mu koyi da shi, domin ya koya mana yadda zamu bauta ma Allah. To kuma daga cikin anwa'ul ibada akwai azzikir. Shi yasa ya ishe mu yan uwa, in dai kana so ka san yadda zai ake yin zikiri, ka dauki littafin Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna. Littafin Hisnul Muslim sunan shi garbo musulmi, min azkaril kitabi was sunna, daga zikirori wanda aka ciro su aka hurdo su daga mi alqur'ani da ingantattun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka dauki wannan littafi, malam Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wafa al-Qadani, Allah ya ji gansa da rahama, Allah ya masa cikawa bayan jiran manzon Allah shekara 1439 wanda ya daidai da ni 2018, banda mance a lokacin Premier October Demir Dizuita da aka yi rantiri a ranar Allah ya masa cikawa, kusa yanzu shekara wajen 8 kenan, mai littafin Sir Muslim. To kaga a wannan littafin ya kawo babubuka daban-daban wajen babi 128 na ambatan Allah a gurare da yanayi daban-daban. Ya fara da azkarul istiqaza minan nawm, zikirorin da ake lokacin da aka tashi daga bacci, har zuwa min abwabil khairi wal adabil jami'a. A cikin littafin zaka ga idan ka tashi daga bacci wata irin addu'a zaka yi, ya kawo zikirin da manzon Allah yake yi. In zaka sanya kaya na yau da kullum wani irin addu'a ake yi, in zaka sa sabbin kaya wani irin addu'a ake yi, in zaka in mutum ya sa sabbin kaya ka ganshi wasu addu'a zaka mishi, kai ma an kai ne ka sa sabbin kaya wata addu'a zaka yi, in zaka cire kaya wata addu'a ake yi, in zaka arwala kafin ka fara arwala wata addu'a ake yi, bayan yi da arwala wata addu'a ake wanda aka rubuta daga manzon Allah, in za a je masallaci wata addu'a ake, in an shiga masallaci wata addu'a ake, in an huto wata addu'a ake, in za a shiga gida wata addu'a ake, in za a huto wata addu'a ake, in za a shiga ban daki wata addu'a ake, in za a huto wata addu'a ake, in iska ta kada wata addu'a ake yi, zikirin sahiya da na marici, zikirin kwanciya da tashi, azkar ne kasu iri-iri daban-daban har kusan guda 128 wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da haka in kana so ka gane kai kana cikin masu ambatan Allah, to wa'annan ne ake so ya zamanto tun daga tashin ka daga bacci har kwanciyar ka da abubuwan da zaka yi kana kamanta ya manzon Allah. Kaga yanzu misali ya fara daga tashi daga bacci, ka tashi daga bacci akwai addu'a da zaka yi, ka zo zaka yi arwala, Tak ada shugaban daki, akwai adada za ta shugaban daki. Akwai adada za ta huduwa. Ya dinga zo zaka arwala, me za ka fara wani kafin ka fara arwala har zuwa sallah. To wannan shine ake so mutun ya zama tu kenan ya saba ma kanshi da ambaton Allah. To ka ga wannan misali na bada. Akwai da tafai da aka rubuta da yawa na ambaton Allah wanda za su koya ma ambaton Allah misali. Kare da zan buga misali da Ibn al-Qayyim. Yana da littafi Al-Wabil Sayyib. Shi ma kaga ziki littafi ne da shi na ambaton Allah da amfanin sa da fa'idodin sa. Haka malamin sa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, shi ma yana da Al-Kalimut Tayyib, shi ma littafi ne na ambaton Allah. Haka Imam An-Nawawi Yahya ibn Sharaf, mai littafin Riyadus Salihin, shi ma yana da littafi Al-Azkar, kaga littafi ne na ambaton Allah. Haka Ibn Usaymin, shi ma yana da littafi na ambaton Allah, Al-Dhikrus Samin. Haka Ibn Baz, shi ma yana da littafi na ambaton Allah, Tuhfatul Akhyar, shi ma wannan kaga littafi ne na ambaton Allah. Haka Ash-Shawkani yana da Tuhfatul Zakirin. To ka ga wannan duka, amma dai mu in ka samu ko da an sai musulmin nan, wallahi ka bibiye shi ka fahimce shi, to zaka karu. Musamman shi mai sai musulmin ma ya mai shari, ya mai Ittihaful Muslim bi Shari'i sai Muslim, mujalladi nawa? Mujalladi 5. Kaga dai wannan dan karamin littafin yadda aka mai mujalladi 5, shafi 2059, hada Faharis, in kauda Faharis shafi 1951. Kuma ko yanzu kai kiniki a internet za a baka Ittihaful Muslim, ya zubo bayanai na malamai na sharhin ayoyi da hadisan da ya kawo Isa al-Muslim. Daga ji a takaice, ƴan uwa, in mutum yana so ya samu yarda Allah, in mutum yana so ya samu kariya Allah, in mutum yana so Allah ya biya mai bukatar sa, ya kare shi daga sharri da bala'i da musibu na mutum da aljanna na zamani, daga dukkan wani bala'i, to rungume ambaton Allah. Kaga yanzu da zan muka ishara, Ibn al-Qayyim ya kawo fa'idodi na ambaton Allah sama da guda 70. To kaga su kansu aka zo aka zana ma, wallahi dan uwa za ka san ambaton Allah yana da girma. To amma wannan daga ciki ne muka ambata. Allah zai ambace ka, Allah zai yarda da kai, Allah zai biya ma bukatunka, Allah zai sanya ma karsashi da kuzari a jikinka, da sauran fa'idodi da mutum zai samu na ambaton Allah. Fatan da muke, Allah ya taimake mu, ya agaza mana, ya tallafa mana, ya sa mu zama to daga cikin bayansa masu ambatansa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Allah subhanahu wata'ala ya mana dace da koyi da sunnan manzon Allah cikin maganganun mu da ayyukan mu. Fatan abin da na faɗa ne dai, Allah ya sa mu tare da lada. Kuskure kuma da tantaba harshe Allah ya fi mu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Khada.